Fago.
Yayan kungiyar kwadago ta tarayyar Najeriya kenan a lokacin da suke gudanar da waƙe na zanga-zangar lumana da suka gudanar a dandamalin shiga babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa dake Ikeja a jihar Lagos. A lokacin wannan zanga-zanga na lumana da shugabanni daban-daban na kungiyar kwadagon sun yi jawabi inda suke jaddada cewa wannan yajin aiki ba gudu ba ja da baya sai dai idan gwamnati ta rage farashin albarkatun man fetur da ta ƙara kamar da suke cewa.
We are back again. We will continue doing it over and over and over and over again.
Yace an dade ana ce da bazawar talaka a Najeriya kuma lokaci yayi da zamu yi tawaye mu nuna cewa bamu yarda ba. Canjin da aka ce za a yi mana kenan wannan ba shine canjin da talakawan Najeriya suka zaba ba. Don haka muna kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta duba wannan al'amari da ta yi ta kuma mai da farashin albarkatun man fetur zuwa tsohon farashin kamar da yake a da. Kwamarar waziri na kungiyar arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabi kuma na tambaye shi dalilin wannan yajin aiki.
Dalili shine halin da 'yan Najeriya suke ciki da kuma wannan ƙarin kuɗin mai da ya taso a lokacin da ya zo ba zata ba. Ba zata ba saboda ana cikin halin kunci. Kowa yana da masaniya cewa an shiga cikin matsala wanda gwamnati ta samu kanta cikin halin wahala wanda kudin ma'aikata ma da yawa na jawo hiba biya ba kuma maimakon gwamnati ta kawo wani mafita wanda 'yan Najeriya zai zama to koda ana cikin kunci ita da ma gwamnati an yi ta ne dan kulawa da haƙin mutane kuma sauƙaƙa abubuwa ga al'umma to maimakon ta yi hakan sai kuma ta juya maimakon ta yi maganin abun ta rage mutane matsala sai kuma abun ya zama to kaman karuwa yake ana tura mutane suna ji da wahalar rashin kuɗi da yunwa da matsalar rashin abinci sai kuma ka ƙara kuɗin mai to kaga anan shin wani tallabi zamu iya cewa gwamnatin nan ta nuna ma talaka na Najeriya ga baki daya sai muka ga alama ai babu wani tallabi ga baki daya to shin ita gwamnatin da ta yi mulkin aka ce yunwa ya kashe kowa a ƙasa ai ba zai yi ba ita gwamnatin mulki da ta yi kawai akan mulkin ya kare akan talakawa akan masu kuɗi kawai ta kare hakkin masu kuɗi su ga rayuwar suna jin dadin mai ta kai 2000 za su iya saya a lita shi kuma talaka ba zai iya saba shikenan kuma shi sai zauna ba a matsayin ba bai da wani hakki akan gwamnati to hakan shine ba mu damu mu yi shawara mu yi tunani mu ga abin da ya dace mu mu fito mu yi wannan zanga zanga mu goya mu ɗan kwadago goyon baya mu tabbatar cewa gwamnati ta duba wannan tunani da ta yi dan ta gyara ta kawo sauki ga
to sai dai a bangare daya Alhaji Ado Dan Sudu da ke zama shugaban wata kungiyar arewacin Najeriya a Lagos ya ce ko kadan ba sa goyon bayan wannan yajin aiki
wannan abin da kungiyar kwadago suke yi ba ma goyon bayan sa ba ma son sa kuma ba ma tare da su wannan magana subsidy da ake magana da gwamnatin tarayya ta janye yanzu ka duba abin mamaki da aka janye wannan subsidy zaka ga cewa gidajen man gaman nan ko ina ga hina amma da ba subsidy sai kai awa 3 awa 4 awa 5 a gidan mai kuma ka sai man maiwa akan naira 200 ma don haka waɗanda suka fito zanga zanga nan makiya talakawa ne makiya Najeriya ne makiya 'yan Najeriya ne wannan gwamnatin keke da keke ne gaskiya da gaskiya mallam ya sai mallam
jami'an tsaro na 'yan sanda ne dai suka yi wa 'yan kungiyar kwadagon rakiya tare da sa ido da ganin cewa an gudanar da wannan zanga zanga cikin lumana da kuma kwanciyar hankali Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.